Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labarin duniya mai karatu Baba Yakob Makeri. A hirarsa da aka wasa kai tsaye a talabijin bayan makonni 6, shugaban Amurka Donald Trump ya ce abin takaici ne ganin cewar mutumin da yake binciken yiwuwar alaka tsakanin kwamitin kamfe na shi da Russia, tsohon abokin hukumar, wato tsohon daraktan hukumar FBI James Comey abokinsa ne. Trump ya faɗa a shirin labaran talabijin Fox na Fox and Friends cewar wannan mai bincike na musamman Robert Mueller babban abokin Comey ne kuma hakan na da damuwa. A wani lokaci shugaban ya bada shawarar cewa ya kamata Mueller ya ja gefe a wannan binciken. Yana cewar za mu ga abubuwa guda uku a lokacin da aka buƙaci Mueller ya dakatar da wannan binciken. Trump ya ce damuwansa shine Mueller yana ci gaba da aiki da lauyoyin da a baya suka taimaka wa jam'iyyar Democrat. Kakakin fadar White House Sean Spicer ya faɗa wa manema labarai jiya Juma'a cewar ko da yake shugaban na da hurumin korar babban lauya Mueller, amma dai ba zai yi hakan ba. Jama'ai a Pakistan sun ce sama da mutane 40 aka kashe a wasu munanan hare-hare a wurare hudu a wasu muhimman biranen Pakistan guda uku a jiya Juma'a. Akwai wasu mutane kuma da sukan kusa 100, wato suka samu raunuka a waɗannan hare-haren wanda ya fara a jiya a birnin kudu maso yammacin ƙasar na Quetta, inda wata motar da aka dankarawa na kiyoyi ta kashe akalla mutane 13 kuma ta raunata wasu 20. Manyan jama'an 'yan sanda aka auna a wannan harin, inda akalla aka kashe 7 a cikinsu. Kungiyoyin 'yan ta'addanci na ISIS da kungiyar Jama'atul Ahrar mai alaka da Taliban sun ɗauki alhakin kai wannan harin na Quetta. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da waɗannan hare-haren, kuma ya ce yana sa ran za a gurfanar da waɗanda suka shirya wannan ɗanyen aikin gaban doka, a cewar wata sanarwa da kakakinsa ya fitar. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ita ma ta fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a, tana jajintawa waɗanda wannan abin ya ritsa da su da iyalansu. Ta ce Amurka za ta yi aiki da gwamnatin Pakistan da sauran ƙawayenta na yankin don sa ƙafar wando guda da 'yan ta'adda. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a nan Washington DC. Idan aka tambaya menene sabon labari game da rashin samun abinci a nahiyar Afirka, shin wannan al'amarin ya yi sauƙi ne ko kuma yana ƙara yin muni ne? Amsa ita ce ana samun labari mai ba da ƙwarin gwiwa daga Somalia da kuma Sudan ta Kudu. Wani shirin Amurka mai yaƙi da yunwa da ake kira FieldNet a taƙaice, da yake samun tallafin gwamnatin Amurka, yana bibiyar inda ake fama da rashin abinci a faɗin duniya, kana kuma yana fitar da rahotanni akan haka akai-akai. A wasu muhimman labaran da aka samu game da ci gaba wurin gano alamomin rashin samun abinci, kuma yasa ana ƙara ƙaimi wurin ɗaukar matakai akan haka. Abincin da ake rabawa a wasu keɓaɓɓun wurare a Sudan ta Kudu ya taimaka wurin rage mace-mace wanda idan ba su samu irin wannan taimakon kayan abincin ba yake aukuwa. Ko da yake kimanin mutane 4 million ne suka rasa matsugunansu sakamakon yaƙi da ake yi a Sudan ta Kudu, amma ƙungiyoyin taimako sun yi gargaɗin cewar mutane 40,000 suna fama da yunwa, kana suka ayyana garuruwan Liya da Mayendi masu wato suna fama da tsananin buƙatar abinci, saboda ana samun ƙarin mutane 25,000 tsakanin wata guda. to da wannan taimakon bai kai ga waɗannan wuraren ba, ko shakka babu hakan na iya jefa yankunan cikin tsananin yunwa, a cewar wannan shirin na Amurka. Galibin mazauna cikin manyan benaye a birnin London sun fara ficewa daga gidajensu saboda damuwa da aka nuna game da matakan wuta a gidajen benaye biyo bayan konewar wata gida da ta kashe akalla mutane 79 a makon da ya gabata. Hukumomi a karamin hukumar Camden da ke arewa maso yammacin London sun ce sun ba mutane 800 wato da suke zaune a unguwar ko kuma a cikin benaye dakunan hotel a unguwar Swiss Cottage biyo bayan gobara da ta kashe wato ko kuma ya fara kenan a wannan gurare wanda ya shafi mutane 79 da suka mutu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a ran birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani.
Thank you.
haka sai kada kai kake Usmanu
na taran gaji
da kai ta Halima da take ce sudan ko ba taya
za ta ba ta musamman in ka tuno da irin wayannan kadidu masu kwantar da hankali ba
haka
to Allah ya sa mu dace
amin sun maman to masu sauraron mu da fatan cewa ana shirin hidimomin sallah lami lafiya Allah ubangiji ya sa ibada nan da aka cikin watan azumi karbabbiya ce
amin Allah ya sa mu na cikin yantattu
amin sun maman rana asabar muka shigo cikin wannan zaure rana asabar mai zuwa za mu shigo baki bude
wayan hangaga din ai yanzu kaga waye da waye suna sauraron ledu amma kaga baki hakun da gobe sallah ko
gobe insha Allah wai ke tsammani
da tara in an yi 30 fa sai Monday
sai
Litinin kenan
Allah nuna mana duk wanda dai ya tabbata.
Amin. Fatan shi ne a dace.
Haka ne
kwarai. Wanda daure 29 ai ya cika 30 ta
hawa. Ah ya cika.
Ni ne.
Ai ya karin bonus guda ɗaya kuma ai.
Karin bonus.
Ba bane karin ladaji.
Shi ne bonus.
Agaiki to ga dan bangaisuwar sashen Hausa na murya Amurka filin a bare huce. Zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Musa mai nama gangare a garin Babaldo a jihar Jigawan Najeriya da DC Muhammadu Dan Sako na hukumar Custom a ED Iroko da ke jihar Ogun sai AC Aliyu Gambo El Hayat shi ma na hukumar Custom a Abuja tare da malami Mamur Gidado shi ma na hukumar Custom DC sai Aliyu Obi Alkaleri dan madama alkaleri shi ma na hukumar Custom dukkan su a Najeriya da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Jalo Ibrahim Gani sarkin zangon duku SA Special Duties na gwamna Ibrahim Dankomba jihar Gombe da fatan kuna nan lafiya kuma za a yi sallah lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga DCP Gimba Manu Dumbulwa babban jami'in gidan kurkuku na Bauchi tare da iyalansa sai gaisuwar Hajiya Rashida Ahmed malamin makaranta a garin Liman Katagum da ke jihar Bauchi da madakin Geji mai kaci a gidan gwamnati a jihar Bauchi sai Ibrahim Adamu Dibatar da Abubakar Kalajanga Jalingo da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga dan Amar na Bauchi Alhaji Hassan Abdullahi Bayero tare da iyalansa ga wata dimbin gaisuwar nan zuwa ga barista dan Lami Alhaji Wushishi a wato garin Mina da fatan kana lafiya muna ga da shi ma Alhaji Sadiku shi tare da iyalansa a Mina dan bangaisuwa zuwa ga Jamil Abdul Abdu Guyaba tare da Suleiman Adamu Chele da dukkan sagidan radio BRC FM dake garin Kirfi sai Dr. Dayyabu Adamu na asibitin garin Badara da Aminin Sayyidi Mambara da fatan suna nan lafiya dan bangaisuwa ga shugaban majalisa Ismail Bima mai Gombawa da Aliyu Hassan S. Noma Gusau sai Anas Hoja a birnin Kebbi barista Isyaku Barau da Hajiya Binta Kaura tare da Hajiya Gambo Mamman Gusau shugabar mata sai Sanin Shaga kofar Sauri a Katsina ko kofar Kaurace sai Chairman Zaidu Bala kofa Sabo a birnin Kebbi sai Hafizu Balarabe Gusau da Mansur Almo sai madassar birnin Kebbi da Usman Adamu Aliru sai Piero Umar Gidado Gumi da Muhammad Danda Tijo tare da shugabannin gauraye dai kiga azumi dai zai fita yanzu san huta gina kuma har yanzu ba su yi ba Aliyu Umar na kwalli ba
to in Allah ya taimake shi yayi kafin wani ya zago inda rai da lafiya
da shi da Matthew Garba kullum mun gaji da gafara sai har yanzu ba mun ga kaho ba
to ai baka sani ba Alhaji Yoruba mamaki kila ta shiga riya wayan ba na kila tasiri kaga ba za a yi na bade da su ba
to ga mun dai zira ido mun ga azumin ya zo ya shige shekaru aru har yanzu ana zauna haka
to ba
Allah ya kyauta dan mun gaisa zuwa ga dama tayar dan agaji a birnin Kebbi da afan Abu ya sai sarkin malamai Alhaji Ibrahim Muhammadu Duguri da Sade Saidu Daura sai Muhammad Hassan dan Buram na Maradun sai Awal Kangiyo tare da Aminu Abdubaka Numa Kanan Dabo sai gaisuwar Ubaidullah Yahya Kaura dan bangaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Garba Aliyu dan Buram din Jallam sai Alhaji Muhammad Sabo Tracking Giade da Abu Abdulkadir Sabo Barwan Giade sai Rabi na Madishar Galli Madawakin Sirka da Nasir Yusuf birnin Kudu jami'a da labarai na majalisar karamar hukumar Gorama jihar Jigawa da Muhammad Awas Suleiman gidan radio jiga su gaisuwar Alirab kana gaisuwa karshe dan ban gaisuwa zuwa ga Inusa Muhammad GRB Sumaila Inkiya da Katsalle Bebeji Kano da Fiyaro na Lado mai Albasa Agege Lagos da fatan kuna nan lafiya
to sai kuma gaisuwar fatan alherin na abari ya huce zuwa ga Ahmad Ala Alkali da Dayyab Ala Alkali da Dayyab Ala Alkali da kuma Habibullah Ala Alkali wanda dukansu ƴan uwan juna
ne kware daga
jiwa yau akare sannan kuma ta wani bangaren nawo ƴan uwan ne bugu da ƙari ke to da fatan za a yi sallah lafiya sai kuma gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga Ahmad Mai Yaki da kuma Hajiya Aisha Katagum da Hajiya Aisha Doku da AK Lawal da kuma Al-Amin Suru tare da Al-Amin Ai Hassan da fatan duka za a yi sallah lafiya to sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Rayanu Musa dan Mutallerawa da kuma Al-Amin Isa Abba a Badarawa a Kaduna to zan shiga kuma dandalin ko kuma in ce fadar abari ya huce
amma ta
majalisar Facebook wanda gaisuwar farko za ta tafi ne zuwa ga Yusuf Helwa dan Dume sai Umar A Usman da kuma Abba Sani sai Mamuda Mai Shayi Ahmadu da gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ado Abdullahi a Kanan Dabo a Najeriya sai kuma Kairat Kairat Baby duka a can tarayyar amma ta Najeriya amma a jihar Bauchi mai wannan yar garin kuce to sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Nuhu
Dari mai yar garin kuce
gaskiya an buta bangaren mama na yar garin kuce
sai
kuma Yahaya Ya'u da kuma gaisuwar fatan alheri na abari ya huce zuwa ga Adams TRK Sha'aibu sai Al-Amin B Garba da kuma Ibrahim Umar Sarki da surfatan alherin abar ya huce zuwa ga Yusuf Mai Jama'a da kuma Umar Adam Bala Yaro da Lawai Sanusi sai da surfatan alherin dai har ila yau zuwa ga Nasir Muhammad Salisu da Abubakar Umar da ma Abdullahi Aliyu Nanawa sai da surfatan alheri zuwa ga Idris Bello Ibrahim sai Umar Sanda da kuma Amiru Ya'u da surfata alherin na bari ya huce zuwa ga Sadiq Abdullahi da kuma Sal Audu idan kuma muka tsallake muka sake leka wani bangaren akwai ga surfata alheri zuwa ga Comfort Sarki a Kaduna a Najeriya sai kuma Nafisatu Adam da kuma Nafisa Sani Ahmad da Rayanu kamar yadda nace sai Aminu da kuma Malam Ya'u tare da Ahmad Adam duka a tarayyar Kaduna a Najeriya da fatan za a yi sallah
lafiya kalau haka ne baka ce gobi ba
kake sallah ina koji to Allah sassaka maka ta bakin gayu suka ce Allah sassaka
insha Allah mako mai zuwa ai ka san ka ba da yake da yanzu mun azumi ya shige mako mai zuwa zan zo maka da wata wakar shata dan na san kana son shata sosai akwai wata wakar shata wanda na da man ka ji ma kware baka ji ta ba da ka ji a cikin wannan shi da mu zo da ita
to shi ke nan kana shan yan dadin sai ranan naji
eh da ma ba zan fada maka wannan ne
ranan naji a ni ma
haka wani labari kake da bari shi
ni dan guntu ne nake son ban san ko kana da wani kai ma a kasa ba to amma wannan
to wata kila in ka fada sai tuno man da wani abu
to wani abu ne guda biyu amma kun da ya wuce ne na ga ina ta yawo a shafukan social media na sada zumunta musamman WhatsApp naga har sun shishigo min na rasa to waye mai gaskiya ce wannan ya ce ba barbari ne abun ya fara shi wannan ya ce ba flat ne wai abun ya fara dashi
wannan kuma ya ce ba katsi ne
wannan to kaji
wannan kuma ya ce ba katsi ne ina tsammani na fara hango ka yanzu
ina jin na kurkura ba ki ta gani wai an tambaye shi wai yayi jirana da azumin nan yayi ji da azumi a wannan zafi da ake
kware
ya ce wai sai dan fulani ya ce ai ba dan da kuskuren baki ba da ya shaga shi kuma ba barbari ya ce ai ba dan kuskuren baki ba da ta shiga uku to na rasa waye mai gaskiya
a cike ba
ina rasa waye
ni wanda na fara gani ba aka ce baka tsine ne ana zabga zafi sai aka tambaye shi kai baka tsine ya kaji da wannan azumi ce kai ai ba dan ana kurkuran baki lokacin alwala ba da wannan azumin da ya shiga da ba ne ka to dai ya fada maka cewa yanzu kurkuran baki
ne ne to na rasa waye akai ta kala an rasa mai daukan lefin
hadiye waye ce ba turawa yake ba
ni ina gani kuma abinda na fahimta ni ina ga ba hadiye shiga ba daya yake ba ina irin kagun tsirabi ka zubar da rabi ina ga abinda yake kuskuren bakin yara da azumi ina ga shi yake
Allah ya ji kan akwai ni mai sauraron mu da daddan mai sauraron mu Allah ya masa rasuwa in jin ina kasar Chadi Ahmad Altini
Allah ubangiji ji kan shi
ba flatani ne sosai wato in ya shigo wato kullun in ya kira sai ya baka labarin babarbare ranan muka ce da bari dai mu dauke shi da Halima bari mu dauke shi ba da labari da kansa mu sa cikin abari ya huce sai ba da labarin babarbare da kura
tofa
ina tsammanin wata kila wasu daga cikin masu sauraron mu za su tuna wannan labarin ya jima ya kwana biyu amma abin da ya faɗa shine kai a cewar za babarbare ne yake so yana so ya kama barewa to ya san ta inda barewa ke bi sai je sai ya haƙa rami rami mai zurfi sai yazo sai rufe da kara haka ya dan barbada kasa haka ta yanda ba za a sani ba ta hanyar da suke bi suna wuce barayin shikenan to ashe ranan babarewa ta zo shigewa ta wannan hanya ba kura ce ta zo shigewa tana takawa sai ta fada cikin rami ta rasa yanda za ta fita gari ya waye babarbare ya sheko da gudu yana zuwa yana tahowa dai kusa da ya ga dai wani abu ya fada cikin rami ya san cewa da ya san bare suke baba sai murna kawai zo iwu da gudu kawai daga zuwa sa bai ma tsaya ya duba abin da ke cikin rayu ba kawai daga zuwa sa
yadda raya
sai tsalle sai fada ciki sai fada cikin rami yana fada kawai sai suka yi ido hudu da kura ya ga kura
Allah ya ji
wato da yana rubu kura saboda ka san tsoro
oke
to yana rubu kura kawai sai iwu yake yana bultu
bultu
na bultu kura da barbanci
to
sai ya sai ta cinye shi a wuri sai da
kuma ita da kura da dan karnauyi bare a ce zai wako ta wuri
ba zai iya ba yana bultu jama'a har ya kashe kuran nan saboda tsabar yadda ya shake kuran har kuran nan da mutu ya kasa sakewa
ya kama bultu
ya kama bultu ya sake ba
ya kama bultu to da wadan ruga ya zo yace jama'a ku zo na kama barewa mu duba mu gani to kaga da ya fada ciki sai a ce sai to sai ya fada wa zai ji
Allah ya ji kan Ahmad Altini Allah ya sa ya huta da dukkan masu sauraron mu da suka rasu Allah ubangiji ya kan sa ya sa sun huta
amin amin haji gido kalmal insan.
To damu dasa aya nan ba.
Sai
makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana. Da fatan cewa za a yi sallah lafiya.
Amin amin.
Ya kamata cikin shiri na gaba mu zo mu sakara mu sauraro su ga shagashin sallah ko da yake lokacin sallah da yayi ta shige.
To amma ai mamadin
ta ba su dama.
Da ma sallar a wuraren mu ai zaka gadi kusan makon nan gaba ɗaya sallah ce.
So saboda abinda za mu yi kenan.
Ko an buwata asabar din. Ai duk sallar ce ana cikin burbushinta.
Haka.
Malami ro.
To Allah ubangiji ya nuna mana.
Ba ta ba zaka kama bultu ba. Bultu ne ko bultu?
Bultu.
Ka kai kokari ka kama rago ko kaji ka kama bultu.
Sai laiya ta zo tukunna. Ma sauraro a madadin
Usman Ahmad.
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa a huta lafiya.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.